Mai mujiya kware zino kangi hirinda Nigeria labo dambarto awan kominora zender gandara. Za ini Nigeria hiro din dabu ate habuyang no din borei wan bafuna gwan gisandino zari gkazari. Niger kware zwane mwan arzaka kulsin gfunu kal Nigeria. Batamno kang zafil azal daydenera gwan digabi ara gumu. Mai mujiya hunkuna ineka mayo hinno chindi. Zamfato cho gwan giye bandugumu. Zandama takan habiz fokan signe atahar na filinda ir.
Ko idi kan kunu sigite inda Nigeria ga mara koyni gine ton ton nuru ware mo chada wato kai wallahi habugono tubarakallah zarura irga ner million hinka ga ko million hinzikini amma hunkuna kadai suru borsidu ba zambar waran ka zarura koyni hunkuna zaitrano bagumo zamini goni ko arga kanno borfugo funi koni damani ni ware sambu dai agin kamara su shiro sambu wala mu haifo kan sambu wato bindu wani kursi
da babu wannan
mota fun kai mu ne kan sandai wani atukun gaiga zama ininga ganji ingay mingay koy diye yangay te Nigeria labora borekan na hang sanday temo agin gito ise fundi chiniga sanda matakan chine ma aluman kan ginarun borei koy Kano na fillin da irse
matsalan mu kawai passenger ba sautawa
irsan daga tinar kai shigika buran gin kai mu kani mu foi imandu an kai sambu kadan min mota karga sobe wallahi bore shige da no kai ne hirrai dabu igo bore humburan dumo kane igo bore haide malfono igi karmu zamin wo ibabi sirga dabu kofo kai ne ina haino bore go tabi no gumo dan din kawo kalan din zingan da turku koi amin gine san mun sai ni ma bana
abin da zaba su kon auce da kayanka
kai kayai modo harai ine kan inganda motu fun kai da habi zai dogo goi kan bugi char kan bura lawali lado kan gijinai yanera turkira ga kayar sengai wani misabon
da ana samun da
wato irgudu jarjara amma son kai ni hiro dabir sigudu goi lalle hun kunuwo irbafuna kaldai suru wato burgi hingadu neer zambar fode da zarora amma hun kuna da burko kanno ne gudu neer zangu don kirgonon warai gati irko mi dirse imhiro feri burkun mu dogo goyi bani kalbani
aikin shi lafiya lafiya
kwarai zo dini gugun ganda kul arzaka sin gifunu kal Nigeria hiroga adabu yango kandikun kuna mai mujiya kwara agwandiga bi amiyega ka ngbi gurbura